ta mai kawai da fushi na samin ka garin nasara ce ga sauyi na har a jiki na
wasu sun ce na dada haske wasu kawai sun ce na bulbul
rayuwa da wasu yi dadi lallai na ga karamar aure
Daddy,
I'll never say I'd let it get around. I'm gonna touch you, come on, it's you.